الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 11 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutum ne ya zo gunka a matsayinka na ɗan kasuwa ya ce zai kawo maka wato abokin ciniki yana buƙatar wasu kayayyaki to amma sai da kai cewa ka yi ƙoƙari ka sayar masa da wannan kaya bayan kun gama zan zo ni ma ka fitar da ni misali kana sayar da kayan jika biyar biyar sai ya ce ka sayar masa jika shida shida daga baya zan zo ni ka fitar da ni kenan wannan jika jika da ka dora za ka tattara mu fita shin yin haka na halatta ko baya halatta haramu ne kwata kwata baya halatta saboda kasancewar a nan lokacin da ka kawo abokin ciniki ka hada shi da mai kaya to anan in ma zaka iya tsoma baki zaka iya tsoma baki ne domin ka sasanta su ba dan wata maslaha wadda take taka na cewa in an kashe ciniki kana da wani abu wanda za a dora akai saboda yin haka wani nau'i ne wanda yake na yaudara nau'i ne wanda yake na yaudara kuma ciniki ne da sharadi shi wanda zai sayar da wannan kaya ka masa sharadin cewa kana da wani kaso a cikin wannan ciniki da za a yi to dan haka duk wani sharadi in dai ya ci karo da hukuncin Allah subhanahu wataala koda ya kai sharadi 100 to sharadi ne ba ta ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka anan ba laifi bane ba wani ina da kiliyan zan ringa kawo maka su suna sayan kaya a gunka to amma ya kamata ka ringa mun wani ihsani to wannan a karan kansa in ya ga dama ka kawo masa abokin ciniki ya sayi kaya bakin abin da yi niyya zai iya baka kuma shi kansa shi mai kaya yana iya maka bayanin cewa kayan nan ina sayar da su jika biyar biyar abinda nake so da kai in ka kawo abokin ciniki in ya saya a duk jika biyar a duk guda in an saya zan iya baka kaza to wannan ba laifi bane shine aradin kansa shi mai kayan yayi alƙawarin cewa in ka kawo abokin ciniki ya sayi kayansa idan guda goma ya saya a kowace kowane ɗaya misali kana da jika jika ko kana da dala ɗari ɗari to wannan ba laifi bane ba wani nau'i ne wanda yake na kasuwanci wanda kuma yin haka halaka ne domin kasancewar jan hankali ne ga wanda zai kawo maka abokan ciniki amma kai da za ka yi jagora ka kawo abokin ciniki kai za ka ce a sayar masa a kaza kaza domin in an sayar masa ni a fitar da ni to wannan baya halatta domin kun haɗa kai ne domin ka yaudare shi an gane ko yin haka baya halatta amma in shi mai kayan yayi niyyar cewa in ka kawo abokin ciniki zai fitar maka a duk kaza zai fitar maka da kaza to wannan ba laifi bane ba duk abin da ya baka ka ci halal tambaya ta biyu dan uwa ke cewa menene hukuncin binne mutum a gida binne mutum a cikin gida haramun ne an gane ko haramun ne ko da fari ne baya halatta abin da ya shi a cikin gida domin kasancewar dalilan da suke nuna haramcin binne mutum a gida a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya in banda Abu Bakar da Umar babu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mutu aka binne shi a gida shi ma Abu Bakar Allah ya kara masa yadda da Umar an binne su ne tare da abokin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadar cewa babu wani annabi daga cikin annaba wanda Allah ya aiko ko wani manzo daga cikin manzanni face a inda Allah ke nihin abin ne shi nan Allah yake karbar rayuwarsa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa a ɗakin matarsa Aisha Allah ya kara mata yadda dan haka a ɗakin Aisha aka yi rami aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gushi ne Allah ya zaba masa don haka Abu Bakar Allah ya kara masa yadda da Allah ya masa rasuwa sahabbai suka yi shawarar cewa a zo a hada shi da abokinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin wannan wuri da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kabarta sai aka kawo Abu Bakar aka binne shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Umar Allah ya kara masa yadda kafin Allah ya masa rasuwa ya aika ɗansa Abdullahi cewa je ka tambayo mun Aisha ina neman izini in Allah ya karɓi rayuwata a zo a binne ni tare da abokaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar Aisha Allah ya yadda da ita ta faɗa ga Abdullahi tace ko ma ka ce masa wannan gu da na ke bance shi ne ga kaina in na mutu abin ne ni kusa da mijina da mahaifina to amma tunda khalifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar ya ce ina bukatar haka na bashi izini na dangana na bar masa da lokacin da Umar aka soke shi bashi da lafiya kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya kara tura dan shi Abdullahi ya kara jaddada ma Aisha wannan izini da ya nema Aisha ta ce masa tana kan wannan alkawari ba ta ja da baya ba idan Allah ya masa rasuwa a zo a binne shi to anan abinda muke so mu gane annabi daga cikin annabawan Allah su kadai ne inda Allah ya karbi rayuwarsa anan ake binne su kuma a ina ne to amma duk wani wanda yake koma bayan annabawan Allah da manzanninsa idan mutum Allah ya masa rasuwa can makabarta inda ake binne kowa za a kai shi a binne in mutum yana takamar wani matsayi gare shi na daraja to ka kai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai ga Usman ba amma Usman a ina aka binne shi Allah ya yadda da shi an binne shi ne a makabarta ta Baqiya Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makabarta ta Baqiya aka binne ta iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya musu rasuwa duka can aka kai su aka binne su da sauran sahabbai to dan haka haramun ne binne mutum a cikin gida ko mun daraje shi an gane ko wannan al'ada ko da inda aka santa sai ga sarakuna sarakuna su ne suke kebantar wuri a cikin gidansu ana binne su wannan kwata-kwata baya dacewa kwata-kwata baya dacewa kuma binne su a irin wannan gida kaga an haramta ma wasu irin wannan ziyara ta wannan domin duk wanda ya tafi makabarta ziyara makabarta zai yi addu'a ga waɗannan waɗanda suke makabartar cewa Allah ya gafarta musu to kai an binne ka a gida wanda sai a shekara goma ma wani bai zo ba ya ziyarci wannan wuri to dan haka kasancewar baya halatta a binne mutum a gida ko mun daraje shi sawa'a na ce wannan wali ne wai ba a kai shi ba makabarta ta gama gari a binne shi wannan kwata-kwata an saba ma Allah an saba ma manzansa no. kuma ko wasiya ce mutun yayi cewa in Allah ya masa rasuwa abin ne shi a cikin gida, to baya halatta a zartar da wannan wasiya, domin wasiya ce haramtacciya. Dole a sanya kafa a shure wannan wasiya, a kai shi inda ake binne kowa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabul libas. Mun tsaya a cikin hadisi na Qais ibn Bishr at-Taglibi, Allah ya kara masa yadda, ko kuma mu ce Allah ya ji kansa, na faɗa cewa akhbarani abi, wato mahaifina ya bani labari. Wa kana jalisan li abi darda, mahaifin nawa ya kasance abokin zama ne na Abu Darda. Shi ko Abu Darda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, wato Abu Darda yake cewa kana bi Dimashqa, mahaifina yace mun kana bi Dimashqa rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Sahl ibn al-Hanzaliya. Yace a birnin Dimashq, wato akwai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutum ana kiransa Sahl ibn al-Hanzaliya. Mun yi bayani a baya, Dimashq sunan wani birni ne daga cikin birane. Dimashq ita ce capital ta Siri, an gane ko? Har yau sunan wannan gari bai canza ba, Dimashq ake kiran shi. Shine kenan Turawa suke cewa Damask. Shine yace kana bi Dimashqa, wato a birnin Dimashq rajulun, akwai wani mutum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu Sahl ibn al-Hanzaliya, ana ce da shi Sahl ibn al-Hanzaliya. Wa kana rajulan mutawahhidan, wato ya kasance mutum ne mai son kadaita, ma'ana bai cika ba zama a cikin jama'a. Allama yujalisun nasa, kadan ne zaka same shi yana zama da mutane, galibi ya fi son zama shi kadai. Me zamu iya fa'idanta a daidai wannan gaba? Zamu iya fa'idantar halaccin wato mutum ya ringa kauracewa yana kadaita, amma ya zamanto ba don nuna jiji da kai da nuna isa cewa jama'a ba su isa ba ka zauna a cikinsu sai dai ka koma gefe. Ma'ana in kana so ka kubutar da kanka game da abinda babu amfani na addini ko na rayuwa, to ba laifi bane mutum ya zamanto yana kadaita, yana kadaita ma'ana yana kaurace ma jama'a lokaci zuwa lokaci. To dan haka shi wannan mutum, wa kana mutawahhidan, ya kasance mutum ne mai son kadaita. Kallama yujalisun nasa, kadan ne yake zama da mutane, lalle ba baya zama da mutane kwata kwata ba, yakan zama da mutane amma ba sosai ba. Innama huwa salatu, in ka ganshi kawai a cikin jama'a to sallah ce za a zo. Fa idza faraga, in ya gama sallah, fa innama huwa tasbihun wa takbir, iya abin da yake gabansa kawai ambaton Allah shine kabbara, shine tasbihi. Hatta ya atiya ahlahu, har akai lokacin da zai tashi ya koma ma ya koma wajen iyalinsa. Galibi in ka ganshi a cikin jama'a kawai an zo masallaci ne, idan an gama sallah to zai zauna ya ci gaba da ambaton Allah har akai lokacin da zai tashi ya koma ga iyalinsa. Me zamu iya fa'idanta a nan? Zamu iya fa'idantar mustahabbancin in mutum ya gama sallah, in dai babu wani uzuri a gabansa muhimmi, to yayi kokari ya ci gaba da zama a gun inda yayi sallah, ya ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana duk wanda yayi sallah, ya gama sallah, ya zauna a gun, ya ci gaba da ambaton Allah, to wannan mala'ikun Allah ba za su gushe ba, suna roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suna roƙa masa jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala har akai lokacin da zai tashi, ko kuma har akai lokacin da arwallarsa za ta warware, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi baytihi wa suqihi bi 20 daraja wa dhalika anna ahadahum idha tawadda fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjid la yuridu illa as-salat la yanhazuhu illa as-salat lam yakhdhu khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa huqqa anhu biha khati'a hatta yadkhula al-masjid فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تهبس والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يهدس فيه الشاهد من ذا الله يتشي والملائكة يصلون على أحدكم ملائكم الله سنى ما تينك الدعاء wace addu'a ce suke masa suna cewa Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya Allah kai masa rahama Allahumma tub alaihi ya Allah ka karbi tubansa manzo Allah yace matukar mutum bai zo da abinda wato zai cutar da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ko kuma bai yi hadasi ba kenan duk mutumin da ya zauna a gunsa bayan ya gama sallah yana ambaton Allah to mala'ikun Allah za su ringa masa wannan addu'a to dan haka shi wannan sahabi idan an gama sallah yakan ci gaba da zama a gunsa yana ambaton Allah har akai lokacin da zai tashi ya koma ga iyalinsa wato Abu Darda sai ya ce famarra yawa mahaifin Qais ibn Bishr wato shine Bishr at-Taglibi sai ya ce famarra bina wa nahnu inda Abu Darda wannan mutum sai ya wuce da mu a lokacin da muna zaune a wurin Abu Darda Allah ya kara masa yadda fa qala lahu abu darda sai ya ce masa kalimatan tanfa'una wala tadurruk fada mana wata kalima wadda za ta amfanar da mu kuma ba za ta cutar da kai ba lafazin kalimatan anan an shafe fi'il sai aka wanzar da maf'ul ai kullana kalimatan ko kuma a'ina kalimatan ma'ana faɗa mana wata kalima tanfa'una wadda za ta amfanar da mu wala tadurruk wato ba za ta cutar da kai ba ni za mu iya fa'idanta a nan halaccin mutum ya nemi cewa a yi masa nasiha ka nemi cewa wane ka galgade ni faɗa min abin da zai amfane ni a addini na ko a rayuwata sai ya ce wala tadurruk kuma kalimar da ba za ta cutar da kai domin shi wanda zai yi nasiha in har ya tabbata akwai cutuwa game da wannan nasiha da zai gabatar to ba dole bane bai yi nasiha amma duk lokacin da mutum ya nemi cewa kai masa nasiha kuma ka tabbata babu wani tsanani akan ka game da wannan galgadi da za ka yi masa to ya zama wajibi kai masa domin hadisi na cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana musulmi yana da haƙuƙuwa shida akan ɗan uwansa musulmi farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace raddu salam mayar da sallama duk wanda ya maka sallama a matsayin shi na musulmi dole ne ka maida masa sallama dole ne ka karba masa sallama abu na biyu manzon Allah yace gaida marar lafiya idan akwai sanayya tsakaninka da mutum ko akwai zumunta tsakaninka da shi idan ba shi da lafiya ko ciwon ido ne yake to kaje ka gaishe da shi haƙƙi ne nashi akan ka abu na uku manzo Allah yace ijabatu da'awa karba gayyata idan yana walima ya gayyace ka to karba wannan gayyata ya zama wajibi akan ka duk da cewa wasu malamai sun kayyade wajibcin karba gayyata ta walima in walima ce ta angunci amma in ba ta angunci bane an so ka je sannan haƙƙi na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tashmitul aqis gaida mai atisha idan mutun yayi atisha yace alhamdulillah to ya zama wajibi akan ka kace masa yarhamukallah idan kace masa yarhamukallah shi kuma sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu ba'dakum haƙi na biyar manzo Allah yace wattiba'ul janaiz wato da rakiyar gawa in Allah ya masa rasuwa haƙi ne nashi karaka gawarsa akai shi abin ne haƙi na shida wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari a cikin riwaya ta al-Imam Muslim manzo Allah sai ya ce wa idhastansahaka fansahalaha idan ya nemi kai masa galgadi manzo Allah ya ce kai masa galgadi haƙi ne nashi akan ka to dan haka anan shi wannan sahabi da zai wuce Abu Darda sai yake ce masa wato sai yake ce masa kalimatan tanfa'una wala tadurruk, faɗa mana wata kalima, kalimar da za ta amfane mu kuma kai ba za ta cutar da kai. Kaga anan nasiha ce ne ma cewa ai masa. Qala sai yace masa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sirriyatan faqadimat, yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya aika ƴan samami. Idan aka ce ƴan samami a Hausa wata ƴan runduna ce ta yaki, a Larabce idan aka ce sariya wato runduna wadda take kasa da soja 400, an gane ku, kasa da soja 400, daga soja 40 zuwa 400 shine ake kira da sariya. Amma duk lokacin da sojawa suka kai 400 ko suka dora akan 400, to ya tashi daga sunan sariya ya koma jaish, shine a Hausa ake kira da runduna. Idan aka ce aljaish, runduna ta yaki, daga soja 400 abin da yayi sama, abin da yayi kasa shine ake kira da sariya. To shine anan yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariya, wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika ɗan samami. Dan ba kowane lokaci bane ba za a shirye runduna ta yaki a aika, akwai inda in ana so a kai hari soja 40 ma sun isa su kai, 40 ko sama da haka. Sai yace fa ja'a rajul faqadimat, wannan runduna ta yaki ta je ta dawo birnin Madina. Lokacin da suka dawo sai yace fa ja'a rajulun minhum, wani mutum daga cikin su sai yazo fa jalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ya zauna a mazaunin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke zama. Abinda muke so mu fahimta daga cikin wannan tawaga da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika suka kai hari suka dawo Madina, daga cikin su sai aka samu wani soja daga cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka fita a cikin wannan tawaga, sai yazo ya zauna a gunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake zama, ma'ana cikin jama'ar sa. Faqala li rajulin ila jambi, sai ya faɗa ga wani mutum da yake kusan sa, sai ya ce masa law ra'aitana hina taqaina nahnu wal adu, yace wani, yace wallahi inda a ce ka ga mu lokacin da muka hadu da abokan gaba a fagen hwama ana gumurzu, fa hamala fulanun wa qana, wani ya kai dauki akan makiyan Allah ya ringa halbin su da kibiya. Faqala khuzha minni, idan zai halba kibiya sai ya faɗa ga arnan sai ya ce kamarabanka, wa anal gulamul gifari, ni ne saurayi matashi daga cikin kabila ta Banu Gifar. Idan zai halba kibiyar sai ya faɗa ga wanda zai halba ma kibiya sai ya ce wana kamarabanka, ina faɗa maka ni ne wana ɗan kabila kaza. Anan shin yabo ne yake ko ba yabo bane beki? Yabo ne yake ga wannan matashi cewa sun fita fagen daga ga irin yanda ya kawo gudunmuwa, domin ya gwanance a wajen halbin kibiya, kuma in zai halba ma arne sai ya ce masa kamarabanka, kuma ina faɗa maka ni ne wani ɗan kabila kaza. Sai yake ce masa kaifa tarafi kaulihi, menene ra'ayinka, yaya ka gani game da wannan faɗa tashi da yake yi? Kamar yanzu misali, muna zaune sai in zo sai in ringa faɗa ma wannan ɗan uwa, sai in ringa ce masa lokaci kaza mun fita fagen daga, wane sai yayi kaza yayi kaza ya ka gudunmuwa, sai in ce maka yaya ka gani game da abin da wane yake faɗa a fagen hwama, in zai halba kibiya sai ya ce wane kamarabanka, ni ne wane ɗan kabila kaza. Shine ya ce masa kaifa tarafi kaulihi, me ka gani game da wannan faɗa tashi, menene ra'ayinka? Qala sai ya ce masa ma urahu illa qad baqala ajru, yace wallahi bana zato face kawai ya bata ladansa, kwata-kwata ya bata ladan wannan jihadi nashi, domin yayi wani abu wanda yake na alfahari. Mi za a yi fasami a bi zalika akhar, wani mutum yana gefe sai ya ji amsar da wannan mutumin ya bada, da aka masa tambaya yaya ka gani game da maganar wane da yake fada a fagen daga in zai halwa kibiya, sai ya ce a wane kawai ni ina zaton cewa ya bata ladansa. To akwai wani mutum a gefe ya ji abin da ya fada, shi kuma sai ya ce faqala, sai ya ce ma arabi zalika ba'sa, ai wannan fada da yake ni bana ganin wani laifi, dan ya ce kaza kawai shikenan sai mu ce ya bata ladansa, a ni kawai wannan magana da yake bana ganin laifin ta. Kaga anan sun samu sabani, fatanaza'a, sai suka ringa jayayya da juna, shi wannan yana fadar cewa ya bata ladansa, shi kuma wannan yana cewa wannan magana bata isa bata bata ladansa, bata da laifi wannan magana da yake. Hatta sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, jayayyar da suke har ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji abin da suke tattaunawa, fa qala, sai manzon Allah ya ce subhanallah, mamaki, la ba'sa an yujara wa yuhmada, manzon Allah ya ce ai ba laifi mumini a yabe shi akan wani aiki da yayi kuma a bashi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mumini riba biyu yake ci, zai iya yin aiki na alkhairi ku yabe shi, wannan yabo da kuka masa bai bata masa ladansa kuma ya samu sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma anan abinda muke so mu sani, shi yin alfahari ga dan uwanka mumini baya halatta, amma kafiri makiyin Allah zaka iya masa alfahari, ka nuna masa kai kai ne. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin ash-shahid 'izzatin 'alal kafirin, mu'minai masu nuna ji da isani ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ba'sa an yujara, ai ba laifi a sakauta masa lada akan shahadin da yi wayi kuma da kuma a yabe shi. An gane ku? Domin shi wannan wanda yake bada labari yabansa ne yake, kuma ga irin maganganun da yake, in zai halba ma kafiri kibiya sai ya ce kamar banka ni ne wani dan kabila kaza. Kuma ba shi kadai ba, a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Salama ibn al-Aqwa, Allah ya kara masa yadda, shi ma haka yake, in an fita fagen hama in zai halba ma arni kibiya shi ma sai ya ce masa kamar banka ni ne wani dan kabila kaza. Saboda shi kafiri a kullun so ake kai abin da zaka karya masa zuciya, dan haka shi mumini an san shi da kaskanta kai ga ɗan uwansa muminai, amma kafiri baya halatta ka kaskanta masa kai, abinda ake bukata ka nuna masa kai kai ne. Dan haka wasu daga cikin magabata malamai suka tafi akan cewa mumini baya halatta ya zamanto wato ma'aikaci a ƙarƙashin arni, saboda duk wanda ka kasance a ƙarƙashin sa to akwai wani nau'i wanda yake na kaskanci game da kai. An gane ku? Akwai wani nau'i wanda yake na kaskanci, saboda mai gidanka ne sai yanda yayi da kai, dole zaka ringa masa ladabi kana kaskanta kai. To shi kuma mumini ba a san shi ba da kaskanta kai ga wanda yake arni, dan uwanka mumini shine ya zama wajibi akan ka kaskanta masa kai. To shine anan wato da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji jayayyar da suke, sai ya ce subhanallah, mamaki. To ita wannan kalima ta subhanallah ana amfani da ita a lokacin da abu ya girmama gare ka ya baka mamaki, sai ka zo da wannan kalima ka ce subhanallah ko kuma ka ce Allahu akbar, kamar yanda lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za a tafi yakin Hunain, sai suka wuce da wata magariya, itaciyar magariya wanda kafirai suke mushrikai suke rataye makammansu a jikin wannan magariya domin neman albarka in sun fita fagen hama su yi galaba akan abokan jayayyarsu. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce ya Rasulullah, ai mu ma ya dace ka kebance mana wata itaciya ta magariya mu ma mu ringa rataye makamman mu kamar yanda mushrikai suke da itaciyar magariya suna rataye makamman su. Abin ya girmama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa Allahu akbar, a wata riwaya sai yace subhanallah. Manzon Allah ya ce tabbas kun fadi wata kalima kamar yanda mutanen annabi Musa suka fada ma annabi Musa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙetare teku da su ya halakar da maƙiyinsu Fir'auna, kamar yanda Ubangiji ta'ala na faɗa wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhadun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Maza Allah ya ce kun faɗa kamar yanda mutanen annabi Musa suka faɗa ma annabi Musa lokacin da Allah ya ƙetare teku da su sai suka tarar da wasu jama'a sun sa gunkinsu gaba suna bauta masa, suka ce ai Musa mu ma ya kamata ka sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa kamar yanda waɗannan jama'a su ma suke da Allahnsu. Annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun, lalle ku mutane ne waɗanda kuke jahiltar ƙarshen lamarinku. To anan abin da muke so mu gane da abin ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki me yayi cai subhanallah. To dan haka mumini in abu ya burge ka ko ya girmama akanka ba ihu ba ake yi, a kalima zaka yi kyakkyawar kalima kace Allahu akbar ko kace subhanallah, wannan shine asali game da kabbara da ake yi a wurin wa'azi. Amma fa ba kowane lokaci ba duk abin da malami mai wa'azi ya faɗa a kwasa ana Allahu akbar, sai in malami ya zo da wani abu wanda yake na mamaki to ba laifi a ce Allahu akbar ai kabbara ko a ce subhanallah. Amma wasu kawai daga an fara wa'azi sawam abin da aka faɗa ma bai fahimta ba sai ka ji yana takabbara, an gane ko? To wannan baya da asali. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji jayayyar ta su abin ya girmama kansa, sai manzo Allah yace subhanallah mamaki la ba'sa an yi ujara wa yuhmad, yace ai ba laifi mumini a sakauta masa da lada akan wani kokari da yayi kuma a yabe shi. Sai yace fara'aitu abad darda'i, yace sai naga Abu Darda surra bi zalika, an faranta zuciyarsa game da wannan abin da aka faɗa masa cewa ga abin da manzon Allah ya faɗa. Waja'ala yarfau ra'sahu ilayhi, Abu Darda sai ya haɗu wato yana daga kansa yana kallon wannan mutum, waya kulu yana ce masa anta samita zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu kai da kanka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka? Ya ce la ba'sa an yi ujara wa yuhmada, da kanka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗar haka? Fa yaqulu na'am, wannan mutum sai ya ce masa kwarai tabbas da kunni na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka. Fa ma zalim yu'idu alaihi, Abu Darda bai gushe ba yana maimaita masa wannan tambaya yana anta sami'ta zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu kai da kanka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka? Ana an shafe adatu istifham, kai zaka kaddara ta kace a anta sami'ta zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu kai da kanka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka? Mi zamu iya fa'idanta akan haka in mutun ya baka labari ba laifi bane ba ka nemi karfafa wannan labari, yanzu wane kai da kanka kaji, yanzu wane da kanka kaji wannan labari, ba laifi ka faɗa ka maimaita masa akan wannan. Yace hatta inni la aqulu la yaburru kanna ala rukubatayhi, yace wallahi har na kai yace ina zaton cewa ina faɗa ina cewa Abu Darda sai ma yayi gurfani akan gwiwoyinsa, faɗa yake yana maimaitawa ya daga ido kawai kallon sa yake yana mamaki akan wannan. Qala sai yace famarra bina yawman akhar, wata rana ta daban wannan mutum sai yazo ya wuce da mu. Faqala lahu Abu Darda, Abu Darda sai ya koma faɗa masa kalimatan tanfa'una wa la tadurruk, yace wa na faɗa mana wata kalima wadda za ta amfanar da mu wa la tadurruka, ba za ta cutar da kai, ya nemi nasiha karo na biyu. wanda wannan yana nuna mana ba laifi bane ka nemi ayi maka galgadi kuma ka sake nema ko so nawa ne.
Qala sai yace masa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mana yace mana al-munfiqu ala al-khayli, manzo Allah yace duk wanda ya daure doki yana bashi ci da sha, kalbasu iya da hubis sadaka, manzo Allah yace kamar mutumin da ya shimfida hannunsa ne game da yin sadaka ba da riba rana, la ya kabiruha, mutumin da baya jinke hannunsa tsawon dare da yini duk abin da ya shigo hannun shi sadaka yake, yana ciyarwa fi sabilillah, manzo Allah yace duk wanda ya rike doki yana ciyar da shi kalbasu iya da hu, manzo Allah yace kamar mutumin da ya shimfida hannunsa ne bis sadaka, wato game da yin sadaka tsawon dare da yini la ya kabiruha, baya jinki hannu. Dawakai irin na sukuwa, sukuwa irin ta yau ko wasu irin dawakai, dokin da ka tanada ka daure shi domin jihadi fi sabilillah, ko dokin da ka tanada ka daure shi domin taimaka ma jama'a, duk wanda yake da bukata a ara masa je yayi bulaguro yayi bukatunsa kamar yanda mutanen da suke, kamar ka sayi mota yau ka aje ta, duk wanda zai yi tafiya kana iya ara masa in dai amintacce ne, to anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana duk wanda ya rike doki yana ciyar da shi yana shayar da shi matsayinsa, manzon Allah yace kalbasu iya da hubis sadaka, kamar mutumin da ya shimfida hannunsa ne game da yin sadaka tsawon dare da yini la ya kabiruha, baya jinki hannu. Don haka kenan anan ana nuna mana kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni wa a'iddu lahum mastaqatun min quwwatin wa min ribadil khayl, domin doki a wannan lokaci matsayin motar yaki yake a yau. Kar mu manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Badar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita raqumma 70 ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da su da dawakai guda biyu, dawakai guda biyu kacal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabbansa aka samu wadanda suka fita da su. Don haka a tsari na musulunci idan aka je fagen hwama aka dawo, in za a raba ganima ta yaki, wanda ya je da doki kashi uku ake bashi, wanda ya je akan kafarsa a bashi kashi daya, domin doki shi kanshi kaso biyu gare shi, saboda famar da mai doki zai yi wanda yake dan kafa ba zai iya kawo gudunmuwar wannan. Don haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwadaitarwa ne yake ma mu'mine cewa su rike dawakai domin su yi tanadin kayan yaki. Manzo Allah yace duk wanda yake ciyar da doki kamar mutumin da yake shimfida hannunsa ne tsawon dare da yini, an gane ko, game da yin sadaka manzo Allah yace la ya kabiruha, baya jinketa. Mun yi bayani akan sukuwa, sukuwa halakci amma ba irin sukuwa ba wanda take ta yau, wanda za a sa kudi wannan ya sa kudi wannan ya sa kudi, kenan a hada kudi kamar matsayin mudici ake, domin duk wanda zai rubuta dokin shi sai ya bada wasu kudade, wannan shi ma in zai rubuta dokin shi sai ya bada kudi. Sannan kuma jama'a ɗan kallo su ma sukan yi mudu tsakankanin su, na kama doki kaza na kama doki kaza, to wannan haramtacciya ce baya halatta. Amma inda misali a ce wani zai yi tabarru'i ya sanya lada ku kawo da wakikanku a yi sukuwa, an gane ku, kamar misali gwamnati da za ta sa wani abu a hada dawakai a yi sukuwa, wanda ya zo na farko a bashi kaza, wanda ya zo na biyu a bashi kaza, wanda ya zo na uku a bashi kaza, to wannan ba laifi ba ne, matsayinta halaka ne. In dai wani zai cire lada ya sa wanda ya zo na farko a bashi, wannan ba laifi ba ne. Amma wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo a hada, wanda ya zo na farko shi za a ba, to wannan baya halatta motsi ne. Kuma marrabina yau mana aka ya ce sannan wata rana ta daban sai ya wuce da mu, faƙala lahu Abu Darda, Abu Darda sai ya ce masa kalimatan tanfa'una wala tadurruk, faɗa mana kalima, kalimar da za ta amfanar da mu ba za ta cutar da kai. Ƙala sai ya ce masa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ni'mar rajulu khuraimun al-asadi laula qulu jummatihi wa isbalu izari, manzon Allah sai ya faɗa yace wata rana muna zaune, manzon Allah sai yake cewa ni'mar rajulu khuraimun al-asadi, manzon Allah yace madalla da wannan mutumin, mutumin kwarai shine Quraym al-Asadi dan kabilar Banu Asad ne shine yace ni'mar rajul manzo Allah yace ma dalla da wannan mutuma Quraymun al-Asadi wanda ake ce da shi Quraym al-Asadi wannan fa yabo ne kai tsaye daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ga wannan bawa manzo Allah sai yace laula qulu jummatihi in ba dan wato tsawon gashin kansa da ya sake shi ya zubo har kafadarsa wa isbalu izari wato da sakin gyabtan shi ya wuce idan sau manzo Allah yace in ba dan waɗannan matsaloli guda biyu manzo Allah yace samu mutumin ƙwarai irin na irin Quraym yace abun nema ne kaga yabo ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa amma sai yace yana da illa guda biyu in ba dan kaza ba to da mutumin ƙwarai manzo Allah yace ni'mar rajulu Quraymun al-Asadi ma dalla da mutumin ƙwarai shine Quraym al-Asadi manzo Allah sai yace laula dulu jummati in ba dan tsawon gashin kansa ma ma'ana ya saki gashin yana zubowa har kafadarsa idan aka ce jumma wato shine gashin kai wanda yake zubowa har izuwa kafada to wannan kasancewar baya dacewa mace ita ce sakin gashi a jikinta yake zame mata ado ne da Allah ya mata amma shi namiji ba a so yayi kama da mace Ubangiji Ta'ala da ya halicce mu akwai maza akwai mata kuma kowa sai da Allah ya bambanta shi tsakanin namiji da mace da zaran kaga namiji zaka iya gane namiji ne in kaga mace ka gane ta an gane ko daga ka kalli fuskar namiji menene zai bambanta shi da mace shine gemu mace ba san ta da gemu ba kenan in ka aske gemu kai kama da wa kai kama da mace gemun nan da Allah ya halitta maka ado ne ya maka kuma ya ga ya dace da kai to dan haka anan mutun namiji ya saki gashin shi har ya ringa zubowa nan wannan bai dace ba saboda yayi kama da mata shi kuma kamantacce niya da mata abu ne wanda ke janyo la'anta ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ta manzansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsinuwa la'ana Allahu al-mutashabbihati minan nisa'i birrijal wal mutashabbihina minar rijali bin nisa manzo Allah yace Allah ya la'anci matan da suke kamantacce niya da mazaje haka Allah ya tsine ma mazan da suke kwaikwayon mata suke daukan dabi'u da halaye nasu dan haka namiji ya ringa renan gashi yana sa masa mai yana wannan kishi ya ringa sako gashi har nan yana kama da namace wannan haramun ne baya halatta lalle kana iya barin gashin kai zo har nan wannan kusan wannan fatar kunni nan amma ka sake shi ya ringa zubowa kan kafada wannan baya halatta anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula qulu jummatihi in ba dan tsawon gashin kansa ba sai ya ce wa isbalu izarihi da sakin gyabtan shi ya saki wandan shi ya wuce idan sa fa balaga Quraiman wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa labari sai ya cin ma Quraym aka ce masa kaji abinda manzo Allah ya faɗa game da kai ya ce ma dalla da kai amma in ba dan kana da kaza mi za a yi fa ajjala a lokacin nan sai gaggawa fa aka ga shafratan ya dauka fa qata bihi biha jummatahu ila udhnihi ya kama gashin kan ya yanke ya zo daidai nan kunnan shi take yanke ya dauki wuka da aka fada masa cewa ga abinda manzon Allah ya fada ya ce kai mutumin ƙwarai ne in ba dan kaza ba dan kaza ba take yanke ya dauki wuka ya kama gashin kan nashi ya yanke ya bar shi daidai nan kunnan shi wa rafa izarahu ila ansafi saqi kuma gyabtan nashi zanan nashi da yake daurawa sai ya janye ya dawo da shi tsakiyar kunni yaya aka yi ya dawo da shi tsakiyar kubura a ina ya ga cewa tsakiyar kubura yake barin wando ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga haka dan haka sai ya janye zanan nashi ya dawo da shi tsakiyar kubura mi za mu iya fa'idanta a nan shi ne meka wuya da ji da bi kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa mumini ɗabi'ar shi yanda Allah ya ɗabi'antar da shi duk abin da yake na kuskure in aka ce masa wane kaza da kake ba daidai bane Allah ya hana, to ba maganar sai an jima, ba maganar sai an jima. A cikin mu wa yake da tabbacin cewa nan gaba zai kai minti daya? Ba wanda yake da tabbas. Maganar sai an jima wannan baya halatta game da dina aikin sa, kuma aiki na alkhairi ma in za ka yi ba maganar sai an jima, igaggawa ka aikata. Da haka Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda game da aiki na alkhairi yake cewa, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa kafadata, manzo Allah yake ce mun kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabili, manzo Allah yake masa ya kai Abdullah a kullun ka zamanto a duniya kamar bako kake ko kuma dan wucewa. Misali mutumin da ya fito daga Yamai ko ya fito daga Maradi yana son zai je Difa, idan ya tsaya anan da magaran shin zai je ya kama dakin haya ya zo da wasu kayan shi diye wannan yayin shimfida? Kawai matsayin sa dan wucewa ne, kayan shi a daure suke, ya ci abinci yayi sallah ya sha mai yayi gaba. To haka ake bukatar mumini ya maida rayuwarsa a duniya. To Ibnu Umar da ya ji wannan fada daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Ibnu Umar sai yake cewa in ka wayi gari kar ka yi jiran marici, duk wani aiki da zaka yi na alkhairi ima zaka aikata, domin baka da tabbacin ka kai marici. Idan ko ka kai marici yace to kar ka yi jiran asuba, duk wani aiki na alkhairi kai kokari kai domin baka da tabbacin cewa ka wayi gari. To dan haka aiki na alkhairi mumini baya da ci, haka aiki wanda yake na daina saban Allah to ba maganar sai an jima. Dan haka mai akdari yake cewa, yake cewa wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-tauba, baya halatta ga mumini ya jinkirtar da tuba. Idan aka ce maka kaza Allah ya hana ko manzon sa ya hana, to take yanki ake bukatar ka mika wuya ga Allah da manzon sa. Dan haka da aka zo aka fada masa take yanki ya dauki wuka mai kaifi, sai ya kama gashin kansa ya yanki ya bar shi daidai nan kunnuwansa, gyabtan kwa sai ya janye ya dawo daidai tsakiyar kwabrinsa. Summa marra bina yawman akhar, sannan wata rana ta daban sai ya wuce da mu. Fa qala lahu Abu Darda, Abu Darda sai ya ce masa kalimatan tanfa'una wa la tadurruk, wa na fada mana wata kalima wadda za ta amfanar da mu ba za ta cutar da kai ba. Karo na uku ce na nene mu nasiha. Qala sai ya ce masa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada, innakum qadimuna ala ikhwanikum, manzon Allah ya ce lalle ku masu gabata ne zuwa ga ƴan uwanku. Fa aslihu rihalakum, manzon Allah ya ce ku gyara rihalakum, ma'ana sirdun ku. Wa as, an gane ku, rihal jam'i ne na rahal, in aka ce rahal shine sirdi da ake dora ma raƙumi ko doki, shine yace fa aslihu rihalakum, manzo Allah yace ku gyara sirdi. Wa aslihu libasakum, manzo Allah yace kuma ku inganta tufafinku, ma'ana kowa yayi wanka ya sanya tufafi masu kyau. Hatta takunu ka annakum shammatan finnas, ka annakum shammatun finnas, manzo Allah yace har ku zamanto kamar wata alama ce wadda za ta bambanta ku a cikin jama'a. Idan aka ce shama al'alama, ma'ana abinda za ku bambanta. Wannan ana cikin bulaguro ne, an kusa isa gari, manzo Allah yace ku tsaya, kowa ya gyara sirdin dabbashi raƙuminsa, kowa ya gyara. Manzo Allah yace kuma kowa ya yi wanka ya sanya tufafinsa waɗanda suke kyawawa, domin shi mumini ba a san shi da datti ka shiga cikin jama'a da kazanta. Shi kuma bulaguro, musamman a irin wancan lokaci, bulaguro ne ake yin shi akan raƙuma da irin dawakai ko jakai, kuma dokar daji ne za a bi kafin a je inda za a je, kwana nawa za a yi, ga kura, ga zufa, ga dauda, ga komai a jiki. Shi ko duk abin da jama'a za su kyamace ka a matsayin ka na mumini baya halatta, duk abin da in ka shiga cikin jama'a za su ringa tsantsanin ka to baya halatta. Dan shi mumini Allah ya masa daraja, ya masa karamci. Dan haka manzo Allah ya ce fa aslihu rihalakum, ma'ana ku gyara sirdin ku, kowa ya gyara cikin fudan sirdin shi ta yi kyau. Wa aslihu libasakum, manzo Allah ya ce kuma ku inganta tufafin ku, kowa ya sanya tufafinsa masu kyau, je yi wanka ya gyara tufafinsa. Kaga anan idan kai yamma akwai wani gawo duk da cewa yanzu gawon babu shi shine ake cewa gawon kulliya. Gawon kulliya asalin gawo ne a daidai fabe wanda yake na ikul umwala da anan kasuwar kulliya take, wanda in kauye in suka zo kafin su iso kasuwar dole nan suke yada zango a wannan gawo, a wanke jiki, a shafa mai, a canza kaya, a yi kulliya, sannan kuma a wuce a iso kasuwa. Ba a shigowa lokacin nan, gari bakin nan ne, shine ake kira gawon kulliya. Daga baya aka matsa aka yi waccan kasuwa da ake cewa kasuwar kulliya. Yan kauye ne in sun zo kafin su shigo gari sai sun yi wanka, sun gyara jikinsu don kada su shiga cikin jama'a ana tsantsaninsu. To wannan abu ne, karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In kana cikin bulaguro, misali jikinka yayi datti, yayi komai, to wannan ana buƙatar kafin ka shiga jama'a kai kokari kai wanka, ka canza tufafi, ka shiga a tsabtace. Tare da cewa Allah ya sare mana a yau, bulaguro ne za ka yi a jirgin sama ko za ka yi a mota, ko zufa ba za ka yi ba. An gane ko? To wannan in dai jikinka babu wani datti ba matsala ba ne. Amma in ka tabbata jikinka yayi datti, kafin ka shiga jama'a ka tsaya kai wanka, ka canza tufafi. Shine yace fa aslihu rihalakum, manzo Allah yace ku inganta sirdin ku, wa aslihu libasakum, manzo Allah yace ku inganta tufafin ku, ma'ana ku sanya tufafi kyawawa. Hatta takunu ka annakum shamatun fin nas, manzo Allah yace har ku zamanto kamar wata alama a cikin jama'a, ku bambanta. Sai yace fa inna Allaha la yuhibbul fuhsha, lalle ubangiji ta'ala baya kaunar alfasha. Idan aka ce alfasha, duk wata kalima wadda take mummuna, kamar fadin bakar magana, kamar zagi, kamar maganganu waɗanda suke na batsa, ubangiji subhanahu wata'ala baya son su. Wala tafahusha, ko kuma koya ma kai alfasha. Akwai mutumin da zaka ganshi mutumin kwarai ne, amma sai ya ringa kokarin koya ma kansa al'amura waɗanda suke na banza. Misali, koda a ce kai baka saba yin zagi, baka saba fadin bakar magana, to anan bai kamata ba kai kokarin koya ma kanka irin waɗannan miyagun maganganu. Shine ake kira da at-tafahush, koya ma kai alfasha. Kenan Allah baya son alfasha a karan kanta, kuma baya son bawaye koya ma kansa wannan alfasha. Dan haka kasancewar wannan hadisi malam ya zo da shi saboda wannan gaba da yace wa rafa'a izarahu ila ansafi saqaihi, wannan sahabi Khuraym al-Asadi da manzo Allah yace ma dalladawa ne in ba dan tsawon gashin kansa ba, kuma ba dan cewa wandansa na wuce idan sau, take yanke sai ya dage wandan daidai tsakiyar kuru. Wannan hadisi yana nuna mana iya abinda yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da wando na mumini, tsakiyar kubra ake buƙatar ya tsaya. An gane ku? Shine sunna. A hadisi na gaba da zamu iske, na halatta mutum ya saki wandansa ya kai daidai idan sau, zaka iya sakin shi ya zo daidai idan sau, amma ya wuce idan sau haramu, kamar yadda mun yi bayani a baya, kuma zamu koma yi a gaba insha Allah. Sakin wando ya wuce idan sau haramu ne, duk wanda ya saki wandansa ya wuce idan sau, to wannan abin da yayi kasa na dugadugansa za a babbaka su a cikin mutar jahannama a ranar kiyama. In kuma dan alfahari da takama mutum ya saki wandansa ya wuce idan sau, nau'in azaba hudu ubangiji ta'ala ya tanada masa a ranar kiyama. Farko, Allah ba zai kalle shi kallo wanda yake na rahama. Abu na biyu, ubangiji ta'ala ba zai masa zance zancen da zai faranta masa zuciya. Abu na uku, wato ubangiji ta'ala ba zai tsarkake shi game da dattin zunubi. Azaba ta uku, ba ta hudu, ubangiji ta'ala ya tanada masa azaba mai radadi in har dan alfahari da jiji da kai mutum ya saki wandansa ya wuce idan sau. Amma haka in saki ne kai ba dan takama ba, in ya wuce idan sau, to ka tabbata cewa in baka tuba ba, to wannan dugadugai ubangiji ta'ala zai kona su a cikin wutar jahannama. Shine sakamako. Dan haka iya abinda ake buƙatar mumini ya tsaye da wandanshi tsakiyar kuri, kuma yana halatta ka sake shi ya zo daidai idan sau, amma idan sau dole ka bayyanar da su, don ba su da haƙƙi game da wando, ba a rihinsu, dole ka bayyanar da su. nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.